أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yau talata 11 da watan Ramadan shekara ta 2443 Hijiriya, wanda ya dace da 12 ga watan 4 shekara ta 2022 Miladiya. Zamu ci gaba da karatun littafin mai albarka shine Al-Jami'u Sahih na Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Ka han muhara akwai kalmomi jiya da muka a cikin darasin jiya mun gansu, da kai na harko kusti azfarin mai haila da aka ce zata dauki kusti azfarin ta yi amfani da shi. Mai ake nihi da kusti azfarin yin kusti azfarin kusti azfar mai shi ai darasin jiya ne go wancan ne ma go to saubu asbin mai takaba da aka ce ba za ta yi amfani da tuha ba sai illa saubu asbin imana can ne ko duka dai aha yawa wanda babu rini yawa kusti azfar kuma nau'i ne daga cikin nau'ikan turare amma na wuta fa turaren wuta saubu asib kuma wanda yake asalin shi ba a sa mishi rini ba daga Yaman ake kawo shi darbin min durubil Yaman firsa mu masaka wannan kuma na jiya ne da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ta akuzu firsa mu masaka
da aka ce bakatu ba kenan kamar yanda Larabawa suke kiran takarda ba ta bakar takarda
yawa in baka ka wanda ba komi abduga wadda yawa abduga firsa shine kid'a kawai yanki na abduga wanda mu masaka an sa tarare sai ad-duraja ad-duraja mai haila da aka ce ta yake ad-duraja fi al-kursuf ad-duraja fi al-kursuf yawa ya kyalle ne wanda mai haila take sawa lokacin da take sa shi gaban ta lokacin da take al'ada dan jinin ya zuba cikin shi shine take ai mata suke aika ma Aisha kace biddura ja fi halkursu tana suna aika ma Aisha wannan dan kyallan a jiki da abduga dan saboda ta ga kalar jinin ta tabbatar musu da jinin al'ada ne ko kuma jini ne na istihara kene yanzu wane ne da wane ne suka samu Abdul Malik ya bai kama Abdul Malik sai wa kuma ayo ai ko kana da shi malama to bai kama shi ina da shi kenan ko akwai wannan to yau zan mu tashi sabon babi babi na nawa ne na 20 da yadda 20 da wani abu ba dan ni na hadda uku ne ma
wani ya kama kallawa a har karatun nan wayan wannan rahu bukhari da wani musulmi ba ya sun yi su
kamar da tattawai haka ko
kuma a tele ko radio ko kaji mu kana tara rahu bukhari da wani musulmi
dan ɗaiɗai ku ne ɗaya ne dan saboda sun zama na su ne shagundum in kowa ta cikin wasu
dan
dan littahi can wanda su ma dauka ne suka yi ba kutuba ne na usul kamar su bulugul maram su umdatul ahkam duka suna da hadisan bukhari da muslim
ba dan an yi asalin
ba dan an yi asalin ba shine sai wata rana wani jafar yana musu abin ne yace a dan littafin da aka buga shi in aka yi in kuskura lamba aka yi in an dauko hadisi an ce rawahul bukhari fi kitabis sala in a cikin kitabul dahara yake ma bai sani mutun da shi ba asalin ya gani ko a wannan inda aka dauko kin nan ya gani shi babu man ittakhaza siyabul haid siwa siyabul tuhuri baban da ke bayanin wadda ta riki tuhar haila banda tuhata ta tsarki kana banda tuha ta zaman gida kuma ta samu wata tuha daban wanda kawai in tana al'ada take sa ta hadisi na 323 al-imam al-bukhari yake cewa haddathana muaz ibn fadala qala haddathana hisham an yahya an abi salama an zainab ibnat abi salama an ummi salama qalat baina ana ma ar annabi sallallahu alaihi wasallam wani lokaci ina tare da annabi sallallahu alaihi wasallam mutaja ina kwance fi khamila a cikin wata katifa hidutu sai nayi aila fansalatu sai na silale na huto ba tare da sanin shi ba fattakhaztu siyaba haidati sai na dauki tuha ta hayata shine mahallu shahir kene nuna tana da wata tuha daban ta hayata da ba tuha ta zaman gida ba fa qala sai annabi yake ce mata anufisti kin yi haila ne fa qultu na'am sai nace i kenan anufisti an yi amfani da shi da ma'anar haila dan saboda nunun kin rufu a gare shi inda istaye biki ne irin wancan na aihuwa ta zai anafisti da yiwa nunun fataha anafisti in kuma anufisti kenan hai wannan akasinta yenin haila ta kulfa qultu na'am sai nace ifada ani sai annabi ya kira ni fadda ja'atu ma'ahu fil khamila sai na kwanta tare da shi a cikin matalak kenan nan tana tunanin cewa be gamata ba ta zamana da shi tana cikin rishin tsarki suna kwance guri daya annabi sallallahu alaihi wasallam da ya fahimci menene yasa sai ya mailuta wannan hadisin ya riga ya wuce anan gurin kawo mahallu shahid kin fattakhaztu siyaba haidati kuma zahiri ne mahallu shahid a cikin babu na gaba babu shuhudul haid al-eidain baban dake bayanin mai haila ta halarci idi guda biyu wada awatul muslimina da addu'a ta muslimi waya atazilna al-musalla kuma su nisanci gurin sallah hadisi na 324 al-imam yake cewa haddathana muhammad huwa ibn salam nan da al-bukhari yake cewa haddathana muhammad kuma sai bainal ma'kufa ta kai bainal ma'kufa dan aka ce huwa ibn salam a asalin malamin da ya bashi hadisin bai ce ba muhammad ibn salam kenan shi ya kara wannan dan saboda ya bambance shi da wani marwayi qala akhbarana abdul wahhab an ayyub an hafsa qala take cewa kunna namna awati kana mun kasance muna hana ƴan matan mu ya kharuju fil idaini su ta zuwa ga idi fa qadimati mar'atun sai wata mace ta gabato fa nazalat qasar bani khalfa ta sabqu a qasar baini na bani khalf fa hadasat an ukhtaha take bada labari game da al'uwarta wa kana zawji ukhtaha mijin al'uwarta ya kasance ga zama annabi sallallahu alaihi wasallam yayi yaki tare da annabi sallallahu alaihi wasallam sintai ashara su goma sha biya ki goma sha bi wa kanat ukhti ma'ahu fi sittin al'uwata tana tare da shi a yaki guda shidda qala sai take cewa kunna nu dawil kalma mun kasance muna magani ga masu kurji alkalam shine kurji rauni can baya mun wuce a cikin sahih al-bukhari ma min kalmi yukalam fi sabilillahi illa wanda akai ta neman mahallu shahir kin nashi nu dawil kalma alkalama shine maral mai kurjin wa naqumu ala al-marda kuma muna tsayuwa ga marasa lahiya fa sa'alat ukhti annabi sai al'uwa ta tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam tace a ala ihdana ba asun shin dayan mu tana da lahi izala mai kullu hajil babun idan ya kasance batta da wani malillibi Allah ta kharuja cewa ba zatta huta ba tana da lahi rishin mayahiya hana ta huta zuwa ga idi qala sai yace litulbisaha sahibatuha min jilbabiha yar uwata tuhatar da ita daga mayahinta ma'ana da take da biyu ta ara mata wal tashhadul khair taharaci al khairi wa da'awatul muslimin da addu'a ta muslimi falamma qadimat ummu atiya yayin da ummu atiya ta zo sa'altuha sai na tambaye ta asami'itin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam shin kin ji manzon Allah mai tsira da amincin Allah qala ta take cewa bi abi ina fansaka ma'ahina na'am ai haka ne wa kanat la tazkuruhu illa qalat bi abi ita ta kasance bata ambatar annabi sallallahu alaihi wasallam sai ta ce bi abi kamar al'ada sai ta ce bi abi anta wa ummi ma'ana zan iya bada ma'aifana a matsayinka sami'tuhu yaqulu naji shi yana cewa yakhrujul awatik ƴan mata suna hutawa al'awatik an kira su da kamar daga al'itik ne ƴan tawa budurwa da ta kai matsayin tai haila ana kiranta da al'atik guda daya jam'in su a ce al'awatik dan saboda sun kai lokacin da an yanta su daga wahalhalu na gida wa zawatil khudur da ma'abuta dakuna ma'ana mata wanda suna cikin gidajensu na aure awul awatuka zawatil khudur ko kuma tana nan yan mata ma'abuta dakuna masu gidarme kenan wal huya da masu haira dukkan su suna huta zuwa ga idi wal yashhadun alkhair suna halarta alkhairi wa da'awatil mu'minina da addu'a ta mummunai wa yatazinna alkhuya dal musalla amma mata masu haira su hesu nisanci gurin sallah ba za su tsaya ba nan kusa inda limi yake su samu can nesa da inda yake suna su zamana a can gurin qalat hafsatu hafsa take cewa fa qultu sai nace alhuyat hamma da masu haira wannan hamzatul istifham ce ta shigo kamar da ake cewa allah khairun amma shirku shine tace alhuyat hamma da yan mata masu haira fa qala sai take cewa alaysa tashhadu arfa wa kaza ita mai haira ba tana harata arfa ba da kaza cikin ayyukan haji ai mun gani mai haira tana halarta dukkan wani aikin haji kawai gair Allah ta dufi bil bait inji annabi sallallahu alaihi wasallam sai dai ba zata yi dawa fi ba da ka'aba kenan tunda tayi sauran wannan abubuwan dan halarta healing idi ba lahi bane wannan hadisin al-imam al-bukhari ya huddo shi a guri guda shidda wannan shine guri na farko kuma abin da yake son kulla babi a gare shi shine halartan masu haira su hararci gurin idi ba lahi bane bar ma an umarce shi dan su hararci ba sal ba dan su yi sallah ba dan ba su da tsarki dan saboda su hararci addu'an musulmi su hararci alkhairin da sai a shekara ne yake maimaituwa wa hamal al-jumhur al-amr al-mazkur ala nadbi malamai sun dauka cewa umarni da aka ma mai haira cewa ta tayi masallacin idi umarni ne na mustahabbanci ba wajibi ba li'anna al-musalla laysa bi masjid dan gurin can gurin musallakin ba masallaci bane hakanan nisantar da aka ce su nisanci wa ta'zinna al-huwaydul musalla masu haila su nisanci gurin salla na idi ba wajibi ba umarni bane na wajibi ma'ana akan wala wajhul istihbab ne dan saboda al-musalla ba masallaci bane masallaci ne mai haira aka hana ta shiga ta zamana amma al-musalla ba masallaci bane fa yamtani al-haid min dukhuli balle a ce an hana mai haira ta shiga amma al-imam al-kirmani babban mai sharhin sahih al-bukhari yake cewa kauracewa masalla gurin sallan nan wajibi ne kuma su huta su halarta zuwa gurin idin mustahabbi ne duk da cewa ya ciro maganar ne a wajen al-imam an-nawawi amma abin da ke daidai ba haka bane ibn al-munajjir yake cewa al-hikma fi itzalihinna anna fi quwwihinna wa hunna la yusallina ma al-musalliyat izharu istihanan bil hal abin da yasa annabi alayhi salatu wassalam yace su nisanci gurin sallah ba dan saboda najasar da take tare da su ta haila ba dan halin kasancewa su masu haira ba dan kasancewa su inji ibn al-munayyir ba su da baza su yi sallah ba su halarta su je kusa ga su a kusan sallah kuma sun ki tashi su sallah da yara da wanda suka halarta dai su gane cewa wancin haila take tunda tashi bata yi sallah ba to sai aka umarce su da cewa su tsaya can nesa da wannan nesa da jama'a kuma wannan sai zamana mutunta su ne akai ba wulakanta su bane fastuhibba lahunna tanabu zalik sai aka so mustahabi ne su nisanci wannan gurin a cikin hadisin nan wafihi annal haidu la tahjuru zikrullah a cikin shi cewa mai haila ashe ba zai ta kaurace ma zikirin Allah ba zikirin Allah madaukin sarki wala mu dawa adina alkhair hakanan gurare na alkhairi mai haila ba zai ta kaurace mishi ba kama majalisul ilmi wa zikr fi suwal masajid kama majlisina ilmi da zikiri da magurare duka na ibada da ake yi amma banda masallaci masallaci ne ba zai ta shiga ba wa fihi mutana'u khurujil mar'a bi ghairi jilbab a cikin shi akwai halin mace ta huta cikin mace ta musulma ta huta da cikin jama'a ba tare da mayahi ba ba tare da hijabi ba gashi nan gurin da tayi kukan cewa batta da hijabi batta da jilbab da a ce ba wajibi bane annabi da cewa zakau kije ba komai tunda gurin ibada ne amma sai yace duk da babun wata ta'ara miki kitahi wa gairu zalika da ma wasan abubuwa wanda zasu taho cikin hadisin ya dace da kitabul idain a can zan mutar da shi can zan mu ga sharhin shi babu na gaba babun izahadat fi shahri salasa fi shahrin salasa hiya idan ta yi haira a cikin wata haira har so uku wa ma yusaddaqu an-nisa'u fil haid da ma abinda ake gaskata mata cikin sha'anin haira yace wal hamlu da ciki fi ma yumkinu min al-haid cikin abinda yana yiwuwa na sha'anin haira dan saboda li qaulillahi ta'ala tun a cikin tarjuma bukhari yake cewa dan saboda Allah yana cewa wala yuhillu lahunna bi halitta gare su ba an yaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna su boye abinda Allah ya halitta a cikin ma'aihwarsu imma na jinjiri ko imma na wannan na jinin haira kamar yadda malaman tafsiri suka yi sabani wajen fasararta al-imam al-bukhari yake cewa wa yuzkaru ana ambata an shuraihin daga shuraihin al-qadi an aliyin kai daga ali ibn abi talib wa shuraih da shuraihin al-qadi yake cewa wannan da yake wa yuzkaru me yake nuna mana wa yuzkaru mi bukhari yake mana ishara kan shi yana nuni akan cewa siga ce ta ba sigatut tamrid ce wadda ba tabbas bane a ba tabbas ba in yayi an kawo da sigar tamrid cewa bai inganta ba a bai da tabbas din dai ingancin shi shi a gurin shi yace in ji at bayyana amma kuma ne yawaci taharri ne na al-imam al-bukhari da tsantsani da kiyayewa abin da yake da dan shakku kadan ma kawai abin ga yasi yake da isan shar siga jazam wanda ya kawo su ma da anhwani da sigatut tamrid aka bincika sahihai ne ko hasan ne shurahi da ali suke cewa in ja'at bayyinatun idan shaidu sun zo min bidanati aliya daga cikin masana sirrin gidansu ita maccan mun manyar da dinuhu wanda aka yarda da addinin su mata na kirki annaha hadath salasa cewa ta haila haso uku fi shaharin a cikin wata suddiqat sai a gaskata ta kenan dan saboda lamari ne abin da ya shahina mata wa qala ada ibn abi rabah yake cewa aqra'uha ma kanat sarkin ta kawai yadda ta kasance ne wa bihi qala ibrahim haka ibrahim yake fada wa qala ada yake cewa alhayd yawmun ila 15 yace haila daga kwana 1 ne zuwa kwana 15 maganar mutamalikiya kenan wa qala mu'tamir bin sulaiman daga baban shi yake cewa sa'altu ibn sirin na tambayi ibn sirin an almar'a taraddama gami da mace wadda za ta ga jini ba da qur'aha bayan sarkinta ba'da qur'aha bayan sarkinta yake cewa bi khamsati ayyamin da kwana 5 kala sai yake cewa annisa wa alamu bizalik mata su suka yi sanin wannan kenan sha'ani ne wanda kansu ake maidawa koda alƙalanci ne babu abinda alƙali zai iya yi sai abinda suka bashi labari da al-imam al-bukhari yake cewa li qaulillahi ta'ala dan Allah yana cewa bai halitta gare su ba su boye abinda Allah ya halitta a cikin ma'aihwarsu yace yana nuni ne zuwa ga tafsirin ayar wanda aka rawaito daga al-imam ibn jarir tabari a tafsirin shi da sanadi sahihi daga zuhuri yake cewa balagana labari ya zo mana annal murada abinda Allah yake nihi bima khalaqallahu fi arhamihinna cewa abinda Allah ya halitta cikin ma'aihwarsu shine alhamdu awul hayt ciki ko kuma haila bai kamata su boye ba fala yahillu lahunna bi halitta ga mata ba an yaktumna zalika su boye wannan litankadil idda wala yamliku zawjan raja'a ha idda ta kare mijin bai mallaki komai ba idza kanat lahu in ya kasance yana da damar yin koman yace warawa aidan an rawaito kuma daga sanadi kyakkyawa daga ibnu umar yake cewa la yahillu laha bi halitta gare ta ba in kanat haidan in ta kasance mai haila ce an taktuma haida ha ta boye hailarta kenan wannan duka fasara ayu asar ne da suke fasara wacce ayar da bukhari ya kawo wala in kanat habila an taktuma hamlaha kuma bai kamata ba in tana da ciki ta boye wannan ciki nata daga mujahid yake cewa la taqulu inni haidun wa laysa bi haid kar ta ce ina haila alhali kuma ban da haila batta da haila biyasa dan saboda in batta buƙatar kome ga mijin tana so ta ga sashe ta ce ai haila take har yanzu bata kare idda ba shi kuma babu yadda zai yi dole hakuri ba ya ce ƙarya ba ce ya ce ƙarya ce wala lasu bi haidun wa hiya haid ko kuma in tana son abun ba ta ce banni da haila kuma alhali tana haila wannan kuma kenan in tana so a koma kin ne tana haila ba zai bai kamata ta lullube ba ta boye ta ce ai ba ta haila dan saboda ta so kome wa kaza fil habl haka nan a cikin sha'anin ciki mudabaka ayar da tarjuma shine ta huskar cewa ayar tana nunin akan cewa ya bayyana a gare su su bayyana abin da suke tare da shi kuma gaskatawa akan su yake su ne kawai ake gaskata akan abu bukhari da yake cewa wa yuzkaru an ali asarkin mu na harko da ya kawo cewa ana ambatuwa daga aliyu daga shuraihin al-qadi wanda yake cewa idan ta zo ta ce ta yi haira guda uku a cikin wata daya a gaskata ta yace wannan al-imamu darimi ya kawo shi kuma mazajin shi siqat ne kaga duk da bukhari ya kawo shi da sigatut tamrid kamar yadda muka fada dan saboda taharri ne da kiyaye washi da tsantsanin shi cikin sha'anin hadisi koda ya kasance di yawaici wanda ya kama da sigatu tamrid zaka gansu an wasala su kuma sahihai ne wa inna ma yajzimu bihi litaraddud abinda yasa bukhari be tabbatar da shi bare saboda akwai taraddudi akan sima'in sha'abi daga aliyu sha'abi ya ji hadisi daga aliyu ko kuma labari ne aka bashi to wannan ta ihtimalin sai yasa bukhari be tabbatarwa be ce ba zai ce ba in daga ya ce ya kawo shi da siga ta jazama yana nuna cewa ya tabbatar da sima'u sha'abi zuwa ga aliyu wanda kuma malami suna sabani kan wannan hadisi yana cikin sunan darimi daga Amir yake cewa Amir shine sha'abi yace ja'at imra'atun ila Ali wata mace ta zo zuwa ga Ali tukhasimu zawjaha dallakaha tana kai karan mijinta ya sake ta faqala take cewa haitu fi shahrin salasihiyat nayi cikin watan wannan haila uku ne a cikin wata guda faqala Ali lu shurai sai Ali yake ce ma shurai kun ga aidi na kira shi cewa ne shuraihin alqadi alqali ne ya shahara da alqali babban malami ne kuma alqali ne na Allah kala sai ke ta aikidi bainahuma kai hukunci tsakanin su shurai yace ya amirul mu'minin kai kana nan gurin zan yi hukunci sai yace a yi hukunci da ni nace maka kala sai ke ta mishi in ja'at bidanatun min ahliha idan an samu kenan kissa dalilin da bukhari kawai takaice ka mana magana su shurai kin to ga dalilin kissa abin da ya faru yace in an samu wasu masana daga cikin sha'anin gidan su mata wanda an yarda da addinin su da amanar su suka ce tana yiwa hakanan kin dan saboda me yasa saboda haira ta kasance al'ada ta mata mafi yawaicin ta gado ne idan ya kasance a cikin gidan babban yayin su ta kasance tana sati diyawaici sauran sati zai rike in ta kasance kwana biyar take diyawaici sauran duka hakanan zasu to sai abun ciki wata cikin gidan su wanda ta kasance mai imani mai amana a tambaye ta har shin a cikin gidan ku suna iya yin haila so uku a wata guda yace idan ta tabbatar ka sai a yarda wannan magana ka watan nan dai ka ta gama al'adarta sai ai kome ada yake ce da waccan magana ta ada da yake cewa sarkin ta kawa abu sai yadda take kasancewa ne shi ma darimi ya huddo shi yake cewa aqsal haidu 15 wa adan al-haid yawm mafi tsawon haira shine kwana 15 wanda kuma da shine malamu na malikiya suka dauka suke hujja da shi wa adan al-haid yawm kuma mafi karancin shi kwana 1 dara kudini ya rawaito shi shi ma a cikin sunan kinshi sai hadisin dake cikin babu hadisi na 325 al-Imam al-Bukhari yake cewa haddathana Ahmad ibn Abi Raja qala haddathana Abu Usama qala sami'tu Hisham ibn Urwa naji Hisham ibn Urwa yaqulu yana cewa qala yace ce akhbarani abi babana bani labari an Aisha daga Aisha anna Fatima binti Abi Hubaysh cewa Fatima binti Abi Hubaysh sa'alatin nabiyya ta tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam kala take cewa ni ustahadu ni na kasance ina yin istihara fala adhuru banni sarki afa adu salata shin zan bar sallah ma'ana istihara kullun take jini bai tsayawa fa kala sai yake ce mata la ba zake bari ba inna zalika irqun wannan jijiya ce jijiya ita ce muka ce mai sunan ta kwanaki al-azil da zalun ko da zayin ko da zadu da zalun ita ce al-azil yace walakin da isalata sai dai ki bar sarra qadaral ayyam allati kunta tahidin daidai gurgurdan kwanukan da kike yin haira cikin su sun maktasali sannan sai ki yi wanka wa salli sai ki yi sallah wannan hadisi ya gabata anan kuma munasabar shi da tarjuma shine inda yake cewa qadaral ayyam allati kunta tahidin fiha daidai gurgurdan kwanukan da kike haira daidai kwanukan nan zaki bar sallah kenan sauran kuma istihara ne wannan ba zaki yi ba abun ne yace fa wakala zalika ila amanatiha mahallu shahirkin anan gurin idan mun nura mu duba baba menene bukhari yake magana cewa mata za a gaskata shi cikin sha'anin cewa sun yi haira ko busi ba za a gaskata su a cikin abin da suka faɗa sai kawo wannan hadisin me yake nuna mana akai shine annabi alaihi salatu wassalam cewa gurgurdan kwanukan da kike yin haira sai wakilta abun zuwa gare ta bai ce ba a je a binciko ko kuma a shiga binciken malamai ko kuma shi annabi ya bada fatawar cewa kau kwana kaza sai ce a daidai kwanukan da kike haira kenan wannan annabi ya wakilta abun zuwa gare ta abinda ta san tana amfani da shi sai zai ta yi amfani ya maida zuwa ga al'ada ta kuma wannan yana sabani da sabanin mata malamai sun yi sabani mafi karancin haira da mafi karancin tsarki akan wannan gurin Al-Imam Dawudi ya nakalto cewa an yi ittifaqi akan cewa mafi yawancin yawan shi shine kwana 15 Abu Hanifa yake cewa la yastami wa aqallu tuhuri wa aqallu al-haid ma an bisa haduwa mafi karancin tsarki da mafi karancin haila yace fa aqallu ma tanqadi me ake ne da mafi karancin tsarki da mafi karancin haila wazi mana bayani akane inta haila kahin a ce wata haila ta wani jini in ya komo zan mu dauke shi a haila kwana nawa za a samu shine ake magana kwana 15 kenan inta yau ta gama yanki hairar ta sai zamana kwana 13 ne ko 12 kuma aka ga wani jini kenan wannan kawai istihara zan mu dauke shi ba zan mu dauke shi jini ba dan bai kai kwana 15 ba mafi tsawo kamar yadda hairar ita ma in tana cikin hairar tana yin kwana 15 da haira abin da yazo baya kawai ba zan yi lisan shi ba a haira ta yi wanka ta ci gaba da sallar ta mafi yawaicin haira ya kare shine 15 yawa da mai ahadari ya tahi da ma malaman malikiya wa qala sahibahu a cikin littattafan na malikiya dukkan su babu wanda ya kasance babban umda ne babban madogara kamar mai muktasar shine dukkan abin da ya kawo malamai suna cewa mas'ala miliyan wajen biyar da kai a ciki dukkan su na malikiya ne babu wanda ya saba al-imam mai muktasar Allah mashi rahama ya shekara 25 yana wallafa shi kuma yace na sanya shi shine wazifar rayuwata malamai na duniya gabaki ɗaya lokacin da ya muktasar sun sallama mashi sun abungakin mashi kuma duk da yana da littattafai da dama banda wannan to shine karshe da shi da mai az-zakhira ta al-imam al-qarrafi sune karshe a wajen madogara da mudawwana cikin wangakin malikiya wa qala sahibahu daliban shi suka ce tanqadi fi 39 yawman la yastami aqallu dhuhru wa aqallu al-haid ma an yace fa aqallu ma tanqadi yal idda inda 60 yawma fi karancin inda idda take tsawa kwana 60 kenan ya dauke ta da hairat da wannan da biki duka ya dauke sa daya nan zancan Abu Hanifa ake magana yace wa inna aqallu dhuhru amma gaggace a wajen malamai kuma jumhurin malamai sun saba mu sun tahi akan cewa shine mafi karanci kwana 15 kamar da muka yi magana suka ce wa aqallu al-haid mafi karancin haira kuma wasu suka ce kwana 1 da wuni 1 wasu ma suka ce lahaza ta ni kibtawa ido guda 2 kuma wannan ya dace da kissa ta Aliyu da Shuraihin al-Qadi wadda ta gabata a cikin wata cewa ana gihu abin da yi saura abin da yake nuni akan wannan shine lafazin cewa hadat fi shahrin aw 35 yawman babe na gaba babu sufaratu wal kudra fi ayyamil haidi baban dake bayanin wani jajaja ko kuma wata dakushewa cikin kwanukan da ba kwanukan haira ba ya huto ma mace hadisi na 326 al-imam al-bukhari kace haddathana qutaybah ibn sa'id qala haddathana isma'il an ayyub an muhammad an ummu adiya qala take cewa kunna la na uddul kudrata was sufarata shay'an mun kasance ban mulsa wata dakushewa ko wani jajaja a matsayin komai ma'ana lokacin da mace take cikin tsarkinta dan saboda wani jaje ya huto mata a gabanta ko dan saboda wani ruwa ya huto mata a gabanta da kushashe batta lisan shi a komi kawai ta ci gaba da sallar ta ci gaba da ibada ta ba zata ko kalle shi ba a zamanin annabi alaihi salatu wassalam wanda wannan kuma ya bashi hukuncin rafa'i dan saboda sahabiya ce tana nihin a zamanin annabi dan ba a zamanin annabi bane bai da fa'idan ta bai da fa'ida ambato abin da yake nihi shine al-Imam al-Bukhari yake nihi shine hadisin da Aisha ta hudu wanda ya gabata cewa hatta tarainal qasatal bayda har sai gun qasa wadda take fara wadda ita ke nuna cewa mace ta tsarkaka sai babu na 27 babu irkil istihada baban da ke bayanin jijiyar mai istihara duk da ashe lisahin na Aisha bambam da naku jijiya ta mai istihara wadda muka yi magana can baya akan ta حديثنا 327 الامام البخاري كتب حدثنا ابراهيم بن منذر قال حدثنا ما ان قال حدثني ابن ابي ذئب عن ابن شهاب عن عروه عن ام انا امره انا عائشه امره تابعاتي daga عائشه ما تأ النبي صلى الله عليه وسلم ان ام حبيبه cewa ام حبيبه استهيد 7 سنين تا استهاره شيكارا 7 جني yana zuba bai tsaya ba فسالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك هي تتنبيه النبي جمي ده haka صلى الله عليه وسلم فامرها ان تغتسل سي امرته ta cewa tayi wanka fa qala sai kace mata haza irqun ai wannan jijiya ce fa kana tagtasil li kulli salah ita kasance tana yin wanka a kowace sallah ita wannan mace wannan kuma wanka da take kowace sallah malamai suka ce daga ganin kanta ne dan tsarkake kanta dan huta daga shakku ba annabi ya umarce ta ba cewa tayi wanka tayi abun nan cikin kowace sallah yana daga cikin muktalaful hadis dan akwai inda annabi ya ce mata watawadda ili kulli salah ki arwalla ga kowace sallah wanda wannan shi malamai suka tahi akai ba wanka ita ta sa kanta bai cikin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni kenan mai istihara ba wanka take ba a kowace sallah ita wannan mace ummu habiba ta kasance mata ce ta abdurrahman ibn auf sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam shine matar shi haka ya faru gare ta kamar yadda zo cikin hadisin muslim daga hadisin amr ibn al haris ya zo cikin muwadda daga yake cewa daga hisham ibn urwa daga baban shi daga zainab binti abi salma cewa zainab binti jahash allati kanat hata abdurrahman kanat tustahadu take karkashin abdurrahman istama'a istihara take hadisin har zuwa karshe wakila wasu malamai suka ce wahamun wannan kuskure ne abin da yake daidai shine zainab kuma kunyata ita ce ummu habiba ba kama abin da yazo ba cikin muwadda cewa zainab binti jahash ita wacce daban cewa mata abdurrahman bace akwai ta ita ma kuma ita ma an zo bayanin istihara akan ta amma kasancewar ta yar uwa ce ga ummul mu'minin zainab fa innahu lam yakun ismaha al-asli wa innama kana ismaha barra sunanta na asali shine barra sai annabi ya juya mata suna yace mata zainab cikin sababin nuzul na al-imam al-wahidi yake cewa tagayirul ism juye sunan ya kasance bayan ta auri annabi ne alaihi salatu wassalam mai yiwa ya ji shi ne daga wajen yar uwarta da sabar ta kasance alkunya ta yi rinjayi akan ta ma'ana da sunanta barra zainab kin mata annabi alaihi salatu wassalam barra sunanta barra kuma nagartatta to suna in ya kumshi akwai tsarkaka akwai nuna jiji da kai sai a sauya shi annabi da ya umarce ta tayi wanka isma'ili Allah mushi rahama a cikin jam'in shi yake cewa wa tusalli kuma sai tayi sallah Muslim ma ya kawo irin wannan yace umarni da cewa tayi wanka bayyanu ne akan tikrari annabi ya umarce ta cewa fa amarha an tagtasil tayi wanka ba ta yi ba ta rika yin wanka ita kuma sai ta dauka ta je take ta yin wanka mai yiwa ta fahimta daga karinar da annabi ya faɗa cewa kowace sallah ita kuma ta dauka take kowace sallah Shafi'i yake cewa abinda annabi ya umarce ta shine tayi wanka tayi sallah amma tana wanka ga kowace sallah ne kawai dan mustahabbanci ba dan an sa ta ba inji al-imamu shafi'i dan ijma'i ne mai istihara ba wajibin ta bane duk kowace sallah tayi wanka Lais ibn Sa'ad a cikin riwayar Muslim yake cewa Ibn Shihab bai ambata ba cewa annabi ya umarce ta tayi wanka a kowace sallah sai dai wani abu ne wanda ita ta aikata abinta wanda wannan jumhurin malamai shi suka tayi akai suka ce mai istihara bai zamana wajibi gare ta ba cewa duk kowane wanka duk kowace sallah sai tayi wanka sai dai wal mutahayyira akwai rudadda wanda bata iya yake cewa mutahayyira mata a cikin sha'anin tsarki sun kasance kala-kala ne akwai mutahayyira akwai mutamayyiza akwai mu'tada akwai kuma wannan mubtadi'a dukkan su wannan kowace kuma hukuncin ta daban-daban hadisai da zasu zo suna bayani akan wata daban in mutun ya doka ya aza shi bisa kan wata sai ya rude akan sha'anin tsarki sha'anin wannan mutahayyira wai ita ce wadda a rude take batta iya bambance tsakanin jirin ko na haila ne ko na istihara ne ba za ta iya bambance shi ba to wannan wajibi ne a gare ta tayi arwalla a kowace sallah arwalla ita ma ba wanka ba dan Abu Dauda ya rawaito cewa ummu habiba tayi istihara sai annabi ya umarce ta cewa ta saurara daidai kwanukan haila ta batta sallah batta azumi sannan sai tayi wanka tayi sallah idan ta ga wannan ga ciki sai tayi wanka tayi arwalla ga kowace sallah sai tayi sallah to wannan saboda mutahayyira ce annabi alaihi salatu wasallam yake ce mata haza irqun wannan bayanin shi ya gabata yace wal jam'u bainal hadithaini humalul amr fi hadisi ummu habiba ala nadabi umarni akan cewa tayi arwalla ma a kowace sallah ana daukan shi akan cewa mustahabbi ne dan kaman mai salsal bauli ne mai salsal bauli shi ma ana so mustahabbi kowace sallah in ta zo yayi mata arwallarta babe na gaba babul mar'a tahidu ba'da al ifada baban dake bayanin mace za ta yi haila ta zo mata bayan dawaful ifada الامام البخاري كتي حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك اباب قال يتي اخبرنا مالك انا عبد الله بن بكر بن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن هزم عن ابيه انا امرت بنت عبد الرحمن يا عبد الرحمن انا عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم دغ عائشه ما تا النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت لرسول الله تكي تي ما منزل الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله يا مايكين الله ان صفيه هادت للي صفيه هتاي هايرا قال رسول الله سي النبي صلى الله عليه وسلم كي قال الله تحبسنا مي وا تسيدا من زتي الم تكن دافت ما اكن باتاي دوا في تاره دكو بدن ابو ان يشني ا cikin aikin haji ف faqalu bala suka ce eh haka ne tayi kara sai annabi ce fakhruji ka uku huta a huta yace amara wadda aka ambata cikin wannan sanadin ita ce wadda ta gabata a sanadin da ya gabata malaman sanadin wannan dukkan su gabaki dayan su malamai ne na yan Madina banda malamin al-Imam al-Bukhari shine Abdullah ibn Yusuf shine Tunis ne cikin Masar banda shi sauran dukkan malaman Madina ne Malik wannan sananne ne Abdullah ibn Abubakar har zuwa karshe dai gabaki dayan su wa fihi dalilun a cikin shi akwai dalili ala annal haida la taduf cewa mai haira ba zai dawafi ba hadisi na 329 yake cewa haddathana mu'alla ibn asad qala haddathana wahib an abdullah ibn daus an abihi an ibn abbas qala yake cewa rukhisa lil haida an yi rangome ga mai haira an tamfira ta tsiri idza hadath lokacin da tayi haira kenan ta tahiyyata lokacin da tayi haira a cikin aikin haji yake nihi dawaful ifada hadisi na 230 yake cewa wa kan ibn umar ya kasance ya kulu yana hada fi awwal amrihi cikin harkon lamarin shi inna halatan firu cewa ita mai haira ba zata tahiyyata ba in haira ta zo summa sami'tu ya kulu sannan sai naji daga baya yana cewa tamfiru sai ta tahiyyata yake cewa inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam rakhasa lahunna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya musa rangwame kenan can da harko yana hada lokacin da hadisi bai kai gare shi ba lokacin da ya samu hadisi kuma sai ya bar ra'ayin shi wanda wannan shine hali na sahabbai idan sun kasance suna busa kan wani abu sun samu sabani sun samu hujja bari suke babe na ga babun izara'atul musta'ada dhuhur baban dake bayanin mai istihara idan ta ga tsarki a rika bambancewa mai istihara daban da mai haila daban istihara wadda kwanukanta sun wuce shine jaryanul dam fi ghayri waqtihi zubar jini lokacin da ba lokacin al'adar mace ba wanda ya zama na cuta shi ake magana wannan qalibun abbas ibn abbas yake cewa taga tasil wa tusalli wa law sa'a tayi wanka tayi sallah ko da sa'a ɗaya ne ita mai istihara kenan wayatiha zawjuha mujinta zai kusance ta idza sallati idza tayi sallah yace as-salatu azam ai sallah ita ce mafi girma ma tayi sallah ma balle a ce mujinta kuma ya kusance ta wannan asarkin nashi daudi yake cewa ma'anar shi shine idza ra'at at-tuhura sa'a summa awada hadamun koda taga tsaji tsare wannan jini daidai awa guda kuma sannan jini sai koma mata ta wannan zata yi wanka kuma ta ci gaba da sallarta a cikin daidai wannan sa'a da yace mijinta zai zo mata asar ne wanda ibnu abbas ya huddo shi a cikin musannaf na abdurrazzaq ya wasala shi ta hanyar ikrama ke ta al-mustahada la ba'as an yati ha zawjuha mai istihara babu lahi mijinta zai ke mata arwaya al-imam abu daud daga ikrama ke cewa ummu habiba ta kasance tana istihada wa kana zawjuha ya ga shaha mijinta ya kasance yana zai ke mata wanda wannan yake nuni akan abinda aka kulla babe akan shi hadisi na gaba na 331 al-imam yake cewa haddathana ahmad ibn yunus an zuhair yake cewa haddathana hisham an urwa an aisha kala take cewa kala annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza aqbalatil haidata idan haira ta fuskanto ta zo ma ana fada isalata sai ke bar sallah wa idza adbarat idan ta bada bai fagsili anki damaki wanke jini wa salli sai ki sallah wanda wannan ya gabata hadisin ba so daya ba so bi ba babe na ga babu salati ala nufasa'i wa sunnati ha baban dake bayanin sallah ga mai jinin biki kuma da sunnata hadisi na gaba yake cewa babe na hadisi na 332 bukhari yake cewa haddathana ahmad ibn abi surayj qala haddathana akhbarana shababa qala akhbarana shu'ba an husayn al muallim an ibn buraida al muallim a wancan lokacin mai karantar da yara shi suke ce ma al muallim haka nan akwai dan uwan shi shima habibul muallim daga samura ibn jundub yake cewa annam mar'atan cewa wata mace ma ta tara su fi badinin a cikin ciki ma'ana tana da ciki hetar su dalilin cikin wannan fa salla alaiha annabi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya mata salla sallar gawa fa qama wasadaha sai tsaya a tsakiyarta rasuwa wannan da tayi sababin wannan ne cikin da take dauke da shi sai ta wajen aihuwa ta rasu dalilin shi ye annabi yake cewa annabi alaihi salatu wassalam yayi tsaye akan ta ibn battal yake cewa ya hatamir an yakuna al-bukhari qasar bi hadhihi tarjuma anna an-nufasa wa in kana la tusalli laha hukm ghayriha anna tuhuraha taharatul ayn abinda al-imam al-bukhari yake son nuna dan wani zai ga nan gurin ba cikin magana sallar jana'iza muke ba me ya kawo maganar kuma yi ma mai istihara in ta rasu sai ce abinda bukhari yake son ya nuna mana cewa shine kar wani yayi tunanin cewa mai istihara mai jinin biki tunda tana cikin hali na rishin tsarki ba za a yi mata sallah ba kenan sai ke nunin cewa duk da ta mutu a cikin halin da bata da tsarki to duk da wannan za a yi mata sallar gawa kamar yadda ake ma macen da ta mutu rasuwa ta lahiya lawar da babu matsala. Na gaba yace al-Imam al-Bukhari babun babi ne ya ambata wannan ba tare da tarjuma ba haka yazo a cikin nuskha ta al-Imam al-Asili kuma al'ada shi shine dan saboda rarrabewa ga abin da yake gabanin shi munasabar shi shine cewa anna aynul haid wa nufsa'u zahira kawai wannan da Bukhari ya kulla shi yana so ya kama ne hadisin da ke nuna mana cewa gangar jikin mai haila da gangar jikin mai biki dukkan su mai tsarki ne kamar yadda mai janaba ma mai tsarki ne annabi ya ce innal mu'mina la yanjus hadisi na 333 al-imam yake cewa haddathana al-hasdathana al-hasan ibn mudrik haddathana yahya ibn hammad qala akhbarana abu awana ismuhu al-wadda min kitabihi in kun ga adalci na malaman hadisi ya ba mu labari amma laysa min hibzihi min kitabihi daga littafin shi qala sai yake cewa akhbarana sulaiman ash-shaybani in kun ga an hada haka malamai suke ce an ba mutane Hausa suke ce an ba rami me ya kara ni in kaga abin da yasa an sa kaidi da cewa min kitabihi to har da tashi aka rena dan ka ai tuhuma cewa wani ko gashi da rauni ya yi ba da hadisi kuma kuka amsa kenan sai a ce min kitabihi in ko da littafin shi ne yana cikin wanda inda littafin sa suke ba da hadisi ba su da matsala amsar shi ake ne saboda raunin harda shi yasa hudda shakku ne yake cewa akhbarana sulaiman ash-shaybani dan duk abin da duk wani tasarruf da zan maga malaman hadisi sai inda manhaj da yake nihi ba haka bane ashwaiyan kawai ake abu daga abdullahi ibn shaddad kare yake cewa sami'tu khalati na maimuna naji yar uwata khalata al uwan ma'ahiyata maimuna zaujin nabi matar annabi sallallahu alaihi wasallam annaha kanat haidan takunu haidan ta kasance tana kasancewa mai haira ce la tusalli bat tasalla huwa muftarsha bihi za'i masjid tana shin hudata adabra da masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli ala kumratiha kumratihi annabi kuma yana salla a busan sajjada shi tafin shikenan abin yin salla idza sajada asabani ba'du saubihi idan yayi sujada hamma wani bangaren tahashi yana taba ni hadisin nan al-Imam al-Bukhari abin da yake son nunawa wannan shine cewa gangar jikinta mai tsarki ne dan tana haira ko dan tana biki ba wai dan jikinta ya taba mutum ba ya ga najasa ce gashi har mai sallah yake taba shine annabi alaihi salatu wassalam wannan al-Hasan ibn Mudrik ba ko ne a wannan gurin aka fara ganin shi shine al-Hasan ibn Mudrik ad-Dahan al-Basri ahad al-Huffaz babban malami ne mai nika kuma ya kasance yana cikin manyan Huffaz can magabata Allah musu rahama kamar yadda yanzu suka dora nika akai gidanka gida akai masu machine su nika to magabata wancan lokacin mashin ce ta hannu da kuma da sana'a ce ta shahara kowa akwai masu yin nika wanda wannan suke yi mai nika na wancan lokacin ba ta huna bace da hannun shi ne yake yi barji ne yake san hannun shi da duwatsu yana yin haka kuma ana kaman shi galurrukan mutane yana yi ana biyan shi to al-Hasan ibn Mudrik Allah mashi rahama sana'a shi ce kuma malamin hadisi ne yana daga cikin kananan malaman al-Imam al-Bukhari bar ma Bukhari ya yi shi shekaru ma kuma yayi taron yarishi cikin wasu malaman shi ya amsa wajen shi kuma sun nemi ilimi tare da shi wajen wasu malaman sun yi karatu wajen Yahya ibn Muhammad wannan da aka ambata a cikin nan gurin Yahya ibn Muhammad tare suka nemi ilimi da shi kuma shi ma gashi Bukhari ya amsa shi yasa Malik yake cewa mutum ba zai cika malami ba sai ya nemi ilimi wajen sama wanda ke sama da shi da wanda ke kasa da shi da wanda ke sa'an shi ne wajen ilimi ga Bukhari yana amsa wajen kasa wanda ke kasa da shi kuma cikin a wannan hadisin in an zo al-sahim malaman shi za a sashi min kitabihi yana ba mu nuni ne akan cewa ba daga hifzikin shi bane ba yau kun ga magana ko yake cewa Abdurrahman ibn Mahd yake cewa kitabu Abi Awana asbatu min hifz Hushaim littafin Abi Awana ya yi gami da har da Hushaim a dabara masallaci wannan shine mahallu shahir inda al-Imam al-Bukhari yake son nuna mana sai kuma talhi khulasa ta dukkan tarshen mu wannan hadisin shine karshen hadisi na cikin kitabul haid shi yasa muka yi kokarin dauka duka dan muka zo karshen babi hadisi na 333 wanda yau da gobe Allah madaukin sarki yan uwa ke nuna mana cewa yau da gobe in ana yi dai babu abin da zai sa a kare duk yawan abu in dai ana yin shi ko ma menene in ana yin shi ba fasa shi akai ba yau da gobe sai kaga an kai mishi karshe Al-Imam Ibn Hajar yake cewa mu sani cewa Kitabul Haid gabaki ɗayan shi ya tattaro hadisai marfu'ai gabaki ɗaya hadisi 47 wanda aka maimaita a cikin sa hadisi 22 aka maimaita wanda yake mausuli ne da sanadin su guda goma daga cikin su da sanadin su aka ambace su sauran kuma an kawo su da ta'aliki ne da mutaba'a hadisi wanda yake tatacce hadisi 25 suke cikin kitabul hayd ɗayan su mu'allaq ne shine hadisin yazkurullaha ala kullu ahyanihi sauran dukkan su mausulai ne ya dace da al-imamul muslim wajen huddo da hadisan wannan bukhari ma ya huddo su illa hadisin aisha kanat ihdana tahidu summa taqrusu dama wa hadisu hada hadisin ta cikin itikafin mai istihara da hadisin ta akan cewa ɗayan mu ta kasance battar tuha sai guda ɗaya da hadisin umma adiya kunna la na uddu sufarata wal qudra wannan duka muslim bai huddo su ba da hadisin ibnu umar cewa an yi rangome ga mai haila an tafira cewa ta tahiyyata da kuma cikin hadisin wanda cikin kitabul haid al-asar wanda aka kawo daga sahabbai da tabi'ai wanda suke mauqufai akan sahabbai su kuma guda 15 ne dukkan su gabaki daya al-imam al-bukhari ya kawo su mu'allaqai ne ba tare da sanadi ba kuma duk yawaci abinda bukhari yake kawo da ta'aliki asar din dake ka ta'aliki zan mu samu abdurrazzaq mafi girman wanda ya kawo su da sanadin su shine al-imam malamin shi abubakar ibnu abi shayba sahibul musannaf dan saboda littafin shine gidan asar a cikin babu sai ka samu hadisi 20 amma kuma sai ka samu asar sama da 100 a ciki dan sahabban masu yawa ne kuma kowanne magana da ta tabbata gare shi sai ya kawo ta cikin mas'ala nan zan mu takaita abinda muka faɗa daidai Allah ba mu ladan shi ne kuskure Allah mana gafara gaba sai mu tashi kitabut tayammum insha Allah ta'ala lokacin ya ci wannan kin mu bazan mu yi ta ba ina ga isan ko ina ga minti bar mu yi ta mu yi da sa'a minti 50 a cikin sifatus safwa dai kissa da zan mu gani yau ita ce kissa ta Rabi'a ibn Abi Abdurrahman a cikin mu nan waye san Rabi'a ibn Abi Abdurrahman waye san shi Rabi'atu ibn Abi Abdurrahman shine Rabi'atu ar-ra'i babban malami na malamin al-Imam Malik cikin malaman da suka kawwana al-Imam Malik yana daga cikin manya manya Rabi'atu ar-ra'i to wata kissa mai ban mamaki da ta faru daga gare shi a cikin Ibn al-Jawzi ya kashi a malami na 183 sunan shi Abdurrahman ibn Faruq Allah mashi rahama yake cewa inji Ibn al-Jawzi Abdurrahman ibn Muhammad al-Qazzaz da sanadi kyakkyawa ya ba mu labari zuwa ga malaman Madina cewa Faruq baban Abdurrahman baban Abu Rabi'a Faruq in shine baban Rabi'atu ar-Ra'i kharaja fil mab'us ila Khurasan ayyam bani Umayya gaziyan ya huta zuwa yaki jihadi a lokacin mulkin Banu Umayya ya tahi jihadi da Rabi'atu ar-Ra'i a lokacin yana ciki ma'aihiyar shi tana dauke da cikin shi ma'aihin ya tahi jihadi sala yace wa khallafa inda zaujatu sai bari a wajen matar shi ya bara mata dinare 30,000 wanda a yanzu zaka lissafa zuwa kudi bane kadan ya dauka duka ya bata ta kula da dan shi ta kula da gidan shi shi ya tahi jihadi faqaddama al-Madina ba'da 27 sana wannan tahiyyar da jihadin sai da shekara 27 yana jihadi bai komo ba ko idan gida bai leko ba ya taho yana bisa dokin shi a cikin hannun shi akwai mashi sai ya sabko yana sabkowa gidan shi sai ya tura kofa da mashin shi yana tura sai ga Rabi'a ya huto Rabi'a ya huto shi ma yana katan shi yace kai makin Allah ya zaka shigo mu cikin gida ba tare da izini ba yace mishi a sai Faruq yake ce mishi ya kai makiyin Allah ya zaka fito daga gidana hurumi na ba tare da izini ba fatawasa ba sai suka kama jayayya da rikici kowan su ya ci kwala kowa daga cikin su sai da jama'a makwabta da yan gida duka suka haɗu duk wanda ya fito shekara 27 bai san shi ba duk matasan da suka zo basu san shi ba balle su ce ai mai gidan ne sai da fabalaga Malik ibn Anas wal mashayikha sai labari ya kai ma Malik dan Anas da sauran malamai gabaki ɗayan suka taso suka taho gidan Rabi'a aka ce ai gidan Rabi'a malamin naku an yi ta wani bako ya zo suna nan suna ta bugawa a gidan sai su Malik suka taso suka taho suka ce wallahi la faraktahu illa inda sultan wallahi ba zaka rubu da shi ba sai an je wajen sarki karan shi zammi waja ala Faruq yaqulu sai Faruq yake cewa wallahi la faruktuka illa inda sulan ce ni ma bazan rubu da shi ba sai na kai shi wajen sarkin dan a gida na gidan igurin matata na tarro shi kawai sai rikici yayi yawa dai yayin da Malik ya gani wannan abun bai ya kyalewa dai sai yake ce ya ku mutane si'atun fi ghairi hadhar dar, kuna da yalwa a cikin wani gurin da ba wannan ba, gidan sai da yitan gam da jama'a ana ta fada. Sai Malik yace jama'a ku fita daga cikin wannan gidan, kada ayi ta musu rikici a cikin gida, a huta waje. Fa qala sheikh, sai ma tsohon ne yake cewa hiya dari gidana ne, ya za a yi in huta. Sai matar shi ta ji, matar duka ana wannan tana cikin daki, sai ta ji dumi sai ta huto. Tana hutawa sai ta ce mishi, ai haza zauji, wannan mijina ne, kai kuma ubanka ne, kuma tun kana ina dauke da cikin ka, ya bar ni ta hiji hadi. Kuma dan saboda uban shi ya kasance aikin da ya tafi fi sabilillahi shekara 27, bata taba ce mishi babanka ga inda ya tafi, ka taba ta mishi ladan shi. Dukkan su sai suka gamu da shi da dan, suka fashe da kuka, suka shiga cikin gida. Ya sumbance shi yake, suka zamana suka hira, ya huto da dukiya mai yawa. Yace wannan dubu hudu ce amshi na baka ita. Fa qala, sai yace almalu lazi da fanta huwa an akhadathu ba'da ayyam. Fa kharaja Rabi'a ila almasjid wa jalasa khalqa. Sai matar shi yake ce mata, wannan kudi da na bara miki masu yawa dubunnai kaza, ina kika sa su? Kamar yanzu ka ce mata wata miliyan 30 ko miliyan 50 da na baki, ina kika sa ta? Sai take ce mishi, kudin ka ka bari, har an anjima zan huddo maka su. In an jima ka ta yi masallaci ku huto. Yana tahiya masallaci, da ya tahiya aka yi sallah, sai ga jama'a da dama, masallaci na juma'a duka an kewaye shi, jama'a dubunnai ana jiran malam ya huto a fara karatu. Malam yana hutawa, wannan dan nashi ne ya hawo munbari, yana ba da karatu, su Malik su ne dalibai. Ana tahowa ta komo, da ya komo gida sai ta ce mishi, to kudinka wannan su ne na bada, kudinka nan na zuba su wajen karantar da ɗanka. Sai ya sa mata albarka, yi ta mata addu'a, ya ce Allah miki albarka, na ciyar da su dukkan su gabaki ɗaya a cikin dukiya. Ga ta ce fa wallahi ma dayyatu walau dirhaman, ko dirhami ɗaya ban ciyar ba a gurin da ba karatun ɗanka ba, cikin yayi karatu kuma gashi yayi. Rabi'a kuma ka gani da idanka. Wannan shine Rabi'a ibn Abi Abdurrahman, wanda aka yi sayin da Rabi'atul Ra'i, babban malamin su al-Imam Malik, Allah mashi rahama. Kuma wannan yake nuna mana hankali da matan magabata suke dauke da shi sabanin namu, wanda in namu ne ta za a yi, a sa su cikin sana'a dan su habaka, a sa su cikin kaza, a sai umma wani a daidaita, a sai mishi kaza. To amma su ga inda hankalinta ya kai cewa ga inda kamata ta sa kudin su, wanda ba asara bace, kuma gashi ba ai asara ba, har yanzu muna cin albarkacin su, muna cin alherin su.